أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوديات تبتغى الله مجرما دبوايا دي قدر تامن حقوا أولا يمتنا أصبر أيومنا أشرين دبير قوتنا رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تابدو لأيا دريهو دا أربعين دا أكو وانديداتي وأشرين دا شدة وتنبيو ميلادية تابدو دا أشرين دا بيو وانا زي زمانتو درسينا أشرين أتكل للتاهم العقيدة السفارينية mun tsaya a baiti na 147 zamu tashi baiti na 148 wanda muna cikin fasalin da yake bayani akan abin da ya shahi falala ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a daga cikin maganganun magabata masu yawa akwai wata magana da Abu Zur'at Ar-Razi yake ambatawa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq yace magana ta gaskiya ya takeice maka magana akan waɗanda suke aibanta sahabban manzon Allah yake cewa idza ra'aita ar-rajula idan kaga mutum ينتقص احدا بمعنى ينا هوام رجي درجه ديا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Zur'at Ar-Razi yace fa'lam annahu zindiq kasani cewa wannan mutumin zindiki ne bimaana mutun ne wanda yake yana karan tsiye game da abin da ya shafi addini ko kuma ka cewa mutumin da ya wuce bar musulunci sai yake cewa zalika anna muhammad haqq yace yo ai bayani akan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abne sananne cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne an yi shi sannan kuma wal qur'anu haqq shi ma al qur'ani gaskiya ne kaga da al qur'ani da labari na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu a yanzu wa ya bamu wannan labari sune sahabbai kira idan mutun yazo ya rushe su ya rushe ni ya rushe addini yace wa innama adda ilaina hadha alhaq wanda suka zo mana da wannan abin da yake gaskiyar nan shine ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi sai yace wa haula yuriduna an yujarru shuhudana wadannan mutanen mana wanda suke aibanta sahabban manzon Allah suna so ne su raunana waɗanda su ne shaidunmu a kan cewa lalle wannan addinin na Allah ne lalle an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle alƙur'anin nan gaskiya ne duk mutumin da ya nemi cewa ya raunana sahabbai to yana so ya ce babu ƙur'ani babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarshe ya ce babu addinin gabaɗaya Allah kiyaye ƴan'uwa musulmi aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hatsirran da suke biyo bayan haka a duk lokacin da aka aibanta waɗannan mutane to akwai aibubbuka da za su iya biyowa bayan kamar haka abu na harko a kaifa yamdahuhumullah wai su waɗannan sahabban da yau wani zai daga kai wanda ba a ma san addini shi ya yake ba ya rika faman wai sai ya ci mutuncin Abubakar ko sai ya ci mutuncin Umar ko sai ya ci mutuncin Usman ko Ali ko Talha ko makamantan wannan ya za a yi Allah mai girma da buwaya ya yabi mutane fi kitabihi a cikin littafin shi wa yusni alaihim yayi yabo a gare su wa yasifuhum bima zakarahu subhanahu wa ta'ala min al-imani was-salahi wal-ikhlas Allah ya ambace su da cewa mutane ne masu imani, Allah ya ambace su da cewa mutane ne nagartattu, Allah ya ambace su da cewa mutane ne masu yi dan Allah. Summa yaz'amu ta'inuna aksa zalika. Yanzu bayan Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan shaida akan waɗannan mutanen, yanzu aka kawai tsakanin hudowar rana da hantsi sai wani dan kama iska ya huto ya ce ai abin nan ba haka nan bane ba. Ya kareta Allah ko bai kareta shi ba? Ya kareta Allah. Babu koran da mutum zai kareta Allah ya ci gaba da samun gurbin zama a cikin musulunci. Saboda su waɗannan mutanen Allah subhanahu wataala ne ya yabe su. Abu na biyu, كيف ينص القرآن على أن الله عز وجل قد ذكرهم في التوراة والإنجيل؟ بما ما جن أبن دشاء القرآن ما سوى صحبنا أكوي أنبتن ستين أتين تجين لتاه التوراة حكى أك أنبتن ستين إنجيلا كمن آية تنا ننكرشان سورة الفتح إلى الله محمد رسول الله سوى نسوي تاريخ شيئا أنبتن سئنا أتين التوراة كم إنا أتين إنجيلا Ubangiji subhanahu wataala ya bamu wannan labari qabla an yakhluqahum bi mi'ati sinin, kafin Allah ya halicci su sahabban da shekaru 100 ruwa, yace akwai waɗanda za su zo su zauna tare da manzon Allah, Allah ya ambace su a cikin at-taura da injila cewa waɗannan mutanen kirki ne. Kaga indai akwai hankali, lalle ba wanda zai aibanta sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka saurare shi. Abu na uku, هل يعجز ربنا سبحانه وتعالى عن إصلاح صحابة خاتم رسله الذي أرسله بالدين شن ألا ميجرما دبوايا زي بوايشي جار حالا ين أبكن زمن النبي شنكرشي شن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزور رسولك تارد من زال صلى الله عليه وسلم أتي ياغا غري ألا وطن متانا سزمتم أسحالي تركي kada tabbas bai gagari Allah subhanahu wataala ba. To duk wanda zai zage su kamar yana tuhumar Ubangiji akan ya gagari Allah, a ce gashi annabin ƙarshen zamani, kaga annabin ƙarshen zamani ya sha bamban da sauran annabawa. Saboda in ma wani misali an zo an yi wani annabi, ya mutane sun zo sun lalata abubuwa an yi wane ne, to in Allah ya aiko wani manzo kaga sai a gyara sai a yi gaba. To amma idan zama to na ƙarshe ne, kuma sai kawai ai shi'a suka daga ido suka kalli mutane suka ce kai ai duk sahabban nan da ya zauna tare da su duka ba mutanen kirki bane ba, sun rushe addini ko ba su rushe ba? Sun rushe addini. Yan uwa musulmi, daga cikin hatsarin da yake tattare akan haka, idza kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qad fashila fi tarbiyati ashabihi kama yaz'umu ha'ula'i ta'inun أفلا يدل ذلك على أن الله لم يحسن اختيارهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يزمن توما زل صلى الله عليه وسلم بين سرى بوجا تربيا تد سحبي يزوان بايا نوني أكنشي وألا بزاقا ومن زيش نكر شبا أبكين كركي ينا نوني أكحكنا tunda su ca suka yi duk abin da ya biyo baya daga mutuwar manzon Allah, suka ce ai duka sun yi riddama, kira addini babu shi. Kaga wannan akwai tabbas akwai tufka da warwara hatta a tsarin hankali ma, banda bangaren da ya shahi dalili. Sannan kuma idan ya zamanto Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali ya zo ya yi shekara 23 yana karantar da mutane dare da rana a cikin gidaje, a cikin masallaci, a saman titi, a wajen yaƙi, a cikin makwantai, a ina ne da ina ne, sai wani ya zo ya ce a waɗannan mutanen da ya tarbiyantar da su gaba ɗayansu mutanen banza ne, wa kake zagi? Yana zagin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Da haka akwai hatsarurruka masu yawa waɗanda suke tattaruwa ƙarƙashin zagin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mutane ne da suke na arziki, mutanen kirki wanda Allah ya kadarta musu zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malike cewa a baiti na 148 bayan ya ambata mana falalar as-siddiq shine Abu Bakar Siddiq, sai ya ce wa ba'dahu al-faruqu min ghairi iftira wa ba'dahu usmanu fatru kilmira wa ba'dahu, wanda zai biyo bayan Abu Bakar al-faruq shine faruq, الفاروق مشين عمر ابن الخطاب يماليت من غير افتراء باتارد ونكيران كاليا وحكا ابن يكي دران دقم سيتي وبعده عثمان بايم عمر كما واندزي بيو بايم مشين عثمان سيتي فترك المراء
ka bar jayayya na banza wanda bakka da hujja akan shi, wanda zai biyo bayan Usman, bimana wanda zai biyo bayan Umar shine Usman ibn Affan radiyallahu anhu ajma'in. To al-Faruq shine Umar ibn al-Khattab. Malik ya ce wa Umar al-Faruq summiya bil Faruq. Abinda sai ka samu shi al-Faruq mai rarrabewa ko wanda ya rarrabe, yace li anna Allah farraqa bihi bayna al-haqq wal batil. Saboda Allah ya rabe tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba a sababin Umar ibn al-Khattab a lokacin da ya musulunta. Sannan wa a'azza al-islamu bi islam wa a'azza al-islam bi islamihi. Allah ya ƙara ƙarfafa musulunci ta sababin musuluntar Umar ibn al-Khattab. A lokacin ana abubuwa koyego a cikin Dar Arqam ibn Abi Arqam. Bayan Hamza ya musulunta, Umar ya zo ya musulunta, shikenan. Waɗannan mutanen guda biyu a matsayin usud suke, kamar zakuna ne a cikin Qurayshawa. Saboda babu wanda yake iya tunkararsu. Babu mai iya tunkarar Umar ibn al-Khattab, kazalika babu wanda yake iya tunkarar Hamza. Shi Hamza kuma baffa ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin mahaifi yake ga manzon Allah. Daga lokacin suka yi umarnin cewa fa dole abin da ya shafi addini na shela ta shi kawai zai. Wanda zai ji dadi ya ji dadi, wanda kuma zai mutu a dalilin jin bakin ciki, to sai dai a ce mishi mutu bi ghaizikum, sai dai ka mutu a dalilin bakin cikin da kake, amma musulunci kam sai an dauka shi. To Umar ibn al-Khattab a'azza Allahu al-islam bihi, Allah ya daukaki al-islam bihi, Allah ya daukaki musulunci ta sababin shiriyar shi Umar ibn al-Khattab. Lamma aslama qawiyal muslimuna, lokacin da ya musulunta musulmai suka ƙara ƙarhi. Abdullah ibn Mas'ud Allah ƙarin da gare shi yake cewa, yace ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar, yace wallahi ba mu gushe ba a cikin izza da jin ƙarhi da jin addini, lalle muna kan addini na kirki. Mundu aslama Umar, tun lokacin da Umar ya musulunta ba mu sake boyewa ba, aka huto karara aka yi addini yanda yake shine. Fa azza Allahu bihi al-islam, sannan kuma waliya al-khilafata ba'da Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ya amshi khalifancin musulunci bayan mutuwar Abu Bakr as-Siddiq, Allah kare da gare shi. Thumma qama biha khayra qiyam, sannan kuma ya tsayu tsayin daka akan abin da ya shafi musuluncin nan, haqiqanin tsayuwa. Wajahada fi sabilillahi, yayi jihadi yayi jihadi dan daukaka tafarkin Allah subhanahu wata'ala. Wa fataha al-futuha fil mashariq wal magharib, daula musulunci ta yadu, musulunci ya kara fantsama, ya shiga inda bai shiga ba fi ahadihi, a lokacin Umar ibn al-Khattab. Sannan wa qawiya al-islam fi ahadihi fa huwa fi darajati thaniyati fil fadli ba'da Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, daka yana daukan mataki na biyu a daraja bayan Abu Bakar a cikin wannan al'umma. Wanda zai biyo baya shine Umar ibn al-Khattab. Umar Allah ƙarin da gare shi yana da, akwai bayanai da dama da malamai suka yi nan a cikin littafin at-Tarikhul Khulafa na Imam Suyuti Allah ya rahama a gare shi, ya kawo bayani akan Umar ibn al-Khattab. Bayani na farko, bayani akan hijirar shi. Umar iya cikin matasa a cikin Quraysha wanda kusan kowa tsoron su yake, kuma a lokacin da ya musulunta bai kai shekara 30 ba, yana kusan shekaru 27 ya musulunta. Lokacin da ya musulunta ya fahimci addini, daga lokacin da yawa daga cikin abubuwan da ake yi wa musulmai ya zamanto abin ya yi ragi, saboda akwai mutanen da ana jin tsoronsu a cikin tahiyar musulunci. Lokacin da ya zo hijira, bayan wasu kaso daga cikin musulmai sun tahi, kuma duk wanda zai hijira koyewa zai huta a labi'a kaza a kaza kaza ya tayi hijira. Amma lokacin da yazo yin hijira, Malik ce ana akhraja ibnu asakir an ali radiyallahu anhu qala, yake cewa ma alimtu ahadan hajara illa muhtafiyan, ban san wani yayi hijira ba, yace face sai a boye, duk wanda zai lallaba boye huta, yace illa Umar ibn al-Khattab, sai Umar ibn al-Khattab. Yace fa innahu lamma hamma bil hijrati taqallada sayfahu, lokacin da ya nuhaci yin hijira sai doko takobin shi sai rataya a jikin shi. Sannan wa tanakkaba qausahu, ya doko kwari da bakan shi hallau ya rike a hannun shi wa atal ka'aba ya doki takobin shi ya rataya ya doko kwari da baka ya rike wa atal ka'aba sai zo gindin ka'aba wa ashrafu quraish bifina'iha aw bifina'iha manyan manyan quraishawa suna zaune a gindin inwa ka'aba ana ta abubuwa na shirka ga Allah subhanahu wataala da izgili ga addini yana za bai musu magana ba faqafa sab'an sai tawafi ga dakin Allah su bakwai summa salla rak'atayn inda al-maqam sai nafila rak'a guda biyu wajen maqam Ibrahim summa ata halqahum wahidatan wahida sai ya rika bin su misali na an yi gungun mutane sai ya zo ce musu to zan yi hijira hallau je wancan gungun su ma ce musu to zan yi hijira haka ya rika bin su halqa bayan halqa faqala yake cewa shahatul wujuh yanzu kowa idan shi ya turnike kowa bai ji dadin abin da ambatan nan ba man arada sai yake ce musu man arada an taskuluhu ummuhu duk wanda yake so uwar shi ta rasa shi bimana wata uwar shi ta aihi wani akan bacin shi yake cewa wayaitam waladuhu diyan shi su zaman to marayu saboda an kashe uban su sannan watarmal zawjatahu matar shi ta zaman to bazawara yace falyalqini ya hadi da ni wara'a hadhal wadi a bayan wannan kwarin zan yi hijira duk wanda yake so haka ya tabbata da shi diyan shi su zaman marayu matar shi ta zaman to bazawara sannan kuma mahaifiyar shi ta rasa shi to ya hadda ni a bayan wuri kaza da kaza fama tabi'ahu minhum ahadu ko mutum guda bai bi shi ba kowa kyale shi yayi Umar ibn al-Khattab sannan malika ta wa akhraja ibn asakir an al-barra radiyallahu anhu qala awwalu man qadima alaina al-barra yake cewa farkon mutumin da ya fara zo mana min al-muhajirin daga ayin hijira a garin Madina shine Mus'ab ibn Umair shi ya fara zawa yace summa sannan bayan shi ibnu ummi maktum yazo yace summa Umar ibn al-Khattab yace fi 20 rakiban sai Umar ibn al-Khattab yazo kenan shine na uku amma a cikin kusan mutane mahaya mutum guda 20 yazo da su fa qulna sai muka tambaye shi ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai muka tambaye shi ya labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qala sai Umar yake cewa huwa ala athari mazalla yana nan kan sauna yana zawa da iznin Allah summa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr sannan mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ya iso da shi da Abu Bakr dan Allah kama kanka adalci a lokacin da waɗannan mutanen suka tsayu tsayin daka suka rika ba mu addinin nan kariya da duk abin da suka mallaka na abin da ya shahi dukiya na abin da ya shahi lokaci na abin da ya shahi gangan jikin su haka kawai rana kai tsaka tashi ka ce waɗannan mutane duba mutanen girki bane ba kama kanka adalci wallahi ba kama kanka adalci ba sannan ga Abu Bakar ya zo tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga na hira duka Abu Bakar Umar waɗannan sahabban ne waɗanda baka so ka ji sunan su sukin ne a gaba sannan baya haka na Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun zo da hadisi daga Abu Hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam yace baina ana na'imun yace ina cikin barci inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rike cewa barcin annabawa daban yake da barcin mu ga magari su barcin su ma duk abin da aka gani haka nan ne babu zancen shaci hadi ko kuma irin da shedan zai zo ta maka wasa a cikin barci ba irin wannan bane ba su bar mahulkin su da gaske ne mazalla yake cewa yake cewa baina ana na'imun ra'aituni fil janna ina barci sai na je na ganni a cikin gidan aljanna sai ce fa idan mar'atun tatawadda ila janibi qasrin sai naga wani qasr wani gida na alfahari kololuwa sama a gehen wannan gidan wata mace tana alwalla qultu sai manzalla yake cewa nace liman hadha alqasr wannan kyakkyawan wurin da wannan gidan na wane ne qalu li umara suka ce wannan gida ne na Umar ibn al-Khattab kaga wannan dalili na farko akan cewa waɗannan mutane ɗan ina ne ɗan aljanna ne ga can gidan shi a cikin gidan aljanna bayan shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ibn al-Khattab manzon Allah yake cewa ya kai ibn al-Khattab wai ibn al-Khattab Umar yace wallazi nafsi bi yadihi ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik yace ina maka rantsuwa da Allah wa yake rantsuwa da Allah annabin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ibn al-Khattab shedan bai taba haduwa da kai a saman wata hanya ba face sai ya bar wannan hanyar da kake sama ya kama titi na bayan shi sai dai sake hanya amma ku yi hanya guda da shi bai isa ba wannan mazalla sai dai rantsuwa da Allah ya haka hadisi na gaba hadisin Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad kana fi ma qablakum min al-umami ya kasance kahinku akwai wasu mutane waɗanda wannan mutanen nan muhaddasun mutane ne waɗanda suke masu yake cewa mulhamun haddasu yani mulhamun kamar Allah yana kimsa musu ilhami sai yayi wata magana ko kuma ka kira shi da suna firasa sai yayi wata magana a yanzu kuma Allah ya tabbatar da wannan magana da wannan bawan ya faɗi manzon Allah ya ce ya kasance kahin wannan al'ummar tawa akwai mutanen da Allah ya ba su wannan baiwa yace fa in yaku fi ummati ahadun yace fa innahu umar yace wallahi ku sani in a cikin al'ummata akwai irin mutumin da yake da firasa to ba kowa bane Umar ne ibnu al-Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi Imam Tirmidhi da hadisi daga Abdullah dan Umar shi kuma da ne ga Umar ibnu al-Khattab yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani umar wa qalbi Allah ya tabbatar da gaskiya akan halishin Umar in zai hadi magana to zaka samu maganar nan gaskiya ce sannan kuma wa fi qalbihi Allah ya sanya gaskiya hatta a kokuwar zuciyar shi Umar ibn al-Khattab sannan bayan shi hadisi na gaba wanda waɗannan hadisan kadan ne daga cikin dubunnan hadisan da suke bayani akan falla waɗannan mutanen Imam Tirmidhi da Imam Hakim hadisi ingantacce daga Uqba ibn Amir Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana ba'di nabi inda za a samu annabi bayana yace la kana Umar ibn al-Khattab yace da Umar dan Khattab ne sai dai babu annabi bayana inda za a samu annabi to Umar ne yanzu ka duba wannan mutane suke da wannan tsada da wannan kima kaga wani mutum dan kucuku babu wanda bai san inda ya sa gaba a cikin rayuwa ba wai rasa wanda zai tattauna akan matsayin su irin waɗannan mutanen da haka ƴan uwa musulmi hadisai wanda suke bayani akan falalata Umar ibn al-Khattab lalle hadisai ne wanda suke masu tarin yawa sannan kuma akwai maganganun magabata da yawa akan shi a Buhari daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali yake cewa idza zukira as-salihun idan aka ambaci mutanen kirki yake cewa ma kunna nub'id anna sakinata tantiqu ala lisani umar duk lokacin da aka yi wani magana akan mutumin kirki yace to mu muna da nutsuwa da gamsuwa cewa lalle gaskiya tana kan halshen umar inji Ali ibn Abi Talib Abdullah dan Umar yake cewa ma ra'aytu ahadan qattu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace min hina qubida Abdullah dan Umar yake cewa ban taba ga wani mutum ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirin da aka amshi rayuwar manzon Allah yace ban ga wani mutum daya ba yake cewa ahadda wala ajwada yake cewa min Umar wani mutum wanda yake kaihi daya wanda yake magana magana ce zaka ga yayi ta akan abin da yake daidai sama da Umar ibn al-Khattab to maganganun magabata akan waɗannan bayan Allah suna da yawa mawaqif matsaya ta Umar ibn al-Khattab za mu karanta hadisi daya wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi Imam Muslim ya zo da shi hadisin daga Umar qala yake cewa wafaqtu rabbi fi thalas yace nayi dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku bi mana Umar yace kaza kuma sai Allah safkar da aya tabbatar da wannan abu qultu ya rasulullahi Umar yake cewa nace ya ma'aikin Allah law ittakhazna min maqami ibrahim musalla ina ma mu riki daidai maqami ibrahim ya zamanto anan mu rike shi a wajen yin sallah mana kowa wanda yake aikin umara ko aikin haji ko kaza in yazo zai tsaya wannan wurin in ya samu dama ya nafila raka'a guda biyu umar ya faɗi haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya wattakhizu min maqami ibrahim musalla bayan umar ya faɗi wannan magana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya kuma yake tabbatar da wannan magana wa qultu ya rasulullahi yadkhulu ala nisa'ika albarr wal fajir ya bakin Allah kofan gidanka tana bude kowa yana shiga la'alla wani mutum wanda yake ba na kirki ba yazo ya shiga kaga kuma wannan isharar da Umar yayi ka duba kaga harisatul ifk da ta faru kiran ƙarya da aka ba ummuna Aisha inda su Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul suna da daman shiga gidajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga akwai matsala saboda kaga a haka ma irin fitinar da suka kunno wa al'ummar musulmi wanda a yau duk wanda zaka ji yana aibanta Aisha da wannan abin da Allah ya tsarkake ta ya wanke ta tas sai kace kai kuma baka yarda ba wannan yana nuni akan ta gobe kiyama Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul zai tsaya ya rike tutar munafunci kai kuma ka biyo bayan shi tabbas saboda shi hali ne munafukai wanda Allah ya wanke shi yace ba a yi ba sai ka zo ka ce an yi ka kaga da ta Allah subhanallahi to anan Umar yake cewa ya rasulullahi falau amartahunna yahtajibna ya maki Allah a umurce su akan su rika sanya hijabi fa nazalat ayatul hijab a lokacin kuma ayar hijabi sai ta sabbu bayan Umar yayi wannan magana ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa lisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna sai ta sabbu wannan aya kaga wannan wuri na biyu go sannan bayan shi kuma yake cewa washtama'a nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghira wata rana wani abu yazo ya faru sai sahabba sai mata take mazalla suka hadu akan kishi wanda hatta kai mazalla ya haramta wa kanshi wani abin da yake halal ne Allah ya sabkar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim to wannan abin da yazo ya faru fa qultu mata take ni a cikin gida suka kishi ya tashi aka dan tara kura kadan to yanzu bayan shi manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ya kaurace musu sai yayi wata guda ba zai shigo gida sai da tayi masallaci kwana 29 da yanzu suka ce a kai annabi Allah ka cika alƙawari mana kwana wata guda kace za kai amma kuma kwananka 29 saura kwana 1 shi yasa manzo Allah ya ce in istamta'ta biha istamti' biha wa biha iwaj duk wanda zai zauna da mace san da me zai zauna in zaka ji dadin ka ka ji dadin ka amma fa wannan karkatan da aka halicce su daga kashin hakarkari karkacecce yana nan tare da su sai ga abin da bai taka kara kare ba sai ai kaman zai tashin kiyama kan shi kuma wani abin da kake ga ya taka karin ya karya kuma sai a nuna to menene kuma kaza ai ba wani abu bane ba to anan suka ce ai saura kwana guda kuma ya kamata a cika shi mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce innama shahru hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza mazalla ce musu a bukurar labari ai shi wata kwana haka yake yi goma ko ya kara cewa wa hakaza goma ya ce wa hakaza 25 ya ce wa hakaza 29 sai in yayi na sabne to za a ce a cika shi kai kwana 30 to wannan abin da ya taso Umar yake ce fa qultu asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna ya shigo yake mama ya shi fada Hafsa yake mata fada akan abin da ya faru yace kuma asa rabbuhu in tallaqakunna in yaga dama ya sake ku waye asara Ubangiji subhanahu wataala zai masanya mushi matar take masu alheri masu kaza masu kaza masu kaza fa nazalat kadhalika sai Allah sabkar da aya akan haka asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin hazu karshen aya kaga wannan ma wafaqa rabbuhu sannan Imam Muslim yake cewa Umar Allah kada da gare shi yake ta wafaqtu rabbi fi thalasin yace fil hijabi sannan wa fi asara badrin fursunan da aka kama na yakin Badar manzo Allah ya shawarci Abubakar ya shawarci Umar Abubakar ya yarda akan cewa kowa ba da fansa Umar yace a kawai a zo a duba ga duk mutumin da ya balaga kawai a yanka shi a cikin su. Eh. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara Abubakar Siddiq sai warta Umar. Sai Allah sai aiko mala'ika Jibril yace wannan abin da Umar ya faɗi shi kamata a yi. Amma kuma jaffal qalam an riga an wuce. To wannan iya daga cikin mawaqif na Umar ibn al-Khattab Allah kare yarda gare shi. Yan wa musulmi waɗannan littattafai da kuke gani duka bayanai ne akan falalan waɗannan mutane. Kaga wannan Imam Suyuti ne. Sannan kuma wannan littafi shi kuma na wani Abu Ammar ana kira shi da suna Muhammad al-Misri. Shi ma anan yayi bayanai akan Umar ibn al-Khattab wanda za a karanta kaɗan daga cikin su. Malik ya ce wa anan ya fara daga bayanin Anas ibn Malik. Allah kare yarda gare shi. Anas ibn Malik yake cewa sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yawman yace naji Umar ibn al-Khattab watarana da kunnina wai duk irin darajar nan da suke da waɗannan mutane ka tsaya ka ji kuma da suke rayuwa a cikin al'umma kuma na bussa nuna kansu su wasu mutane ne na daban ko girman kai ko dagin kai a duka wannan abin babu tare da su ka duba Umar a cikin khalifancin da ya wagga amirul mu'minin gemun shi a ƙasa yana hurawa wata mace wuta saboda ya tuka mata abinci ta ciyar da diyanta yana jagoranci zai tashi cikin dare wani kaso na dare dawafi yake kawai ya rika lekawa kowane waje mi ake ciki mutane ya suke ciki amana ce aka dora mishi hiren ya barci bai taso ba to waɗannan mutane duk da irin matsayin da suke da amma kuma wanda mutawazi'in daga shi mutum inda ya karantu a addinance kwata-kwata bai kamata ya zama tana iya da girman kai ba saboda inda kana aiki da abin da ka karanta to girman kai ba naka bane ba bi ma na kanka ce ai kai yanzu daban ne wata tabaka ce wata martaba ce da wata etafa a cikin al'umma na daban a in suke cewa wani sha'iri yake cewa yace in idan ka dauki ka kalli shifka hatsi misali yana tsaye yace in ka ganshi a tsaye kyam yace to ka tabbatar da cewa iya ne bai ba amma daga lokacin da yayi iya iyan suka nuna ya yake yi yalhani karka cewa yake yi yace to duk mutumin da yake dauke da ilimi wanda yake na addini ne zaka same shi yalhani inda akwai ilimin tare da shi in kuma akwai ilimi ka ganshi mutakabbiri mutaghadiri si jabberi to ka tabbatar da cewa shedan ne shiga cikin rigar shi sai a kora mishi wancan ayar da Allah yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha kenan shedan ne yake aiki akan shi to waɗannan mutanen duk da matsayin da suke da kima da suke da a ce wani iya da gidan aljanna Allah ba bayyana ya fasa to kaga in wani ne daga lokacin shikenan sauran mutane ko kuma ku shiga uku eh saboda dole zai bayyana muku shikin na daban ne rutuba ce daban Anas yake cewa naji da kunne na Umar wata rana yana cewa yace wa kharajtu ma'ahu hatta dakhala ha'idan muna tare da shi ya huta sai da ya shiga wata garka yace fa sami'tuhu sai na ji shi yaqulu yana cewa wa baini wa bainahu shidaru abinda ke tsakanin ni da shi kamar katanga ne shi daga nan ciki ni kuma daga nan a cikin me yake cewa kanshi yace wa huwa fi jawfil ha'id yana cikin wannan kewayen nan na katangan nan Umar sai yake cewa Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab shine da kanshi yake ma kan shaka ci Umar dan Khattab amirul mu'minin bah shugaba na mumunai kai chonka kamar kalmatu bah yana nin kai chonka shine yake yi ma kanshi wa wallahi yace shi da kanshi yake ma kanshi rantsuwa da Allah yana ma ran shi cewa ina miki rantsuwa da Allah yake cewa bunayyi al-Khattab ya dan yaro dan kararrani na gidan al-Khattab yake cewa la tattaqina Allah aw la yu'adhibannaki wallahi raina ko ki ji tsoron Allah ko Allah azabtar da ki wannan shine ke hudi makashi da kanshi a matsayin shi na amirul mu'minina wanda in ana hira musulunci daga shi aka zo shi gidan kare amma kuma ga halin da yake ciki kai shi da kanshi yake ba wa'azi yanzu nawa ne daga cikin mutumin da yake ji yana da wani matsayi kai ba ma matsayi ba mutumin da bai da komai ma wa yake ma kanshi wa'azi ka za ka kalli gangan jikinka kama kanka da kanka wa'azi ka jama kanka da kanka kunne saboda in ka hallaka wailat ne da azaba da nadama akan kai daka wajibi ne mutum ya rika ma kanshi nasiha kar ka ruku da duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka a cikin rayuwa ka dauki kanka ba komi ba ba kowa ba man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah manzo Allah yake cewa duk wanda ya kankantar da kai shi ya nuna shi ba kowa bane dan Allah to wannan bawa Allah sai ya dauka shi bayani na biyu qadima ala umar ibn al-khattab wafd min al-iraq umar ibn al-khattab wata rana wata tawaga daga cikin mutanen iraki suka zo wajen shi wadannan mutanen fihim al-ahnaf ibn qais daga cikin su akwai mutumin da ake kira shi da suna al-ahnaf ibn qais yace wa fi yawmin sa'ifin shadidil harb a wata rana da akwai bala'in matsanancin zahi lokacin da yazo wa umar shi kuma umar ya lullube kanshi gaba ɗaya da abin da yake rawani sai yake cewa yuhanni ba'iran umar dinnan ya lullube kanshi me yake yi yana kora ragumma min iblis sadaqa daga cikin ragumman da aka kawo na zakka na dukiyar baitul mali wai shi amirul mu'minin ke shi a karan kanshi ne yake kula da wani kaso daga cikin su yake kora su yake kiwon su ai yake cewa yudiluhu bil qa yake cewa bil qirtan fa qala ya ahnaf sai umar yake cewa ya ahnaf da' thiyabaka wa halumma aje kayanka kazo fa a'in amiral mu'minin wani yake cewa ka aje kayanka kazo ka tayi amirul mu'minina ala hadhal ba'iri ga wani raqumi ya bijire mushi fa innahu min iblis sadaqa wannan raqumin ai raqumi daga cikin raqumin zakka na musulmi fihi haqqul yatim a cikin wannan raqumin akwai haƙƙin maraya wal armala akwai haƙƙin bazawara macen da batta da miji wal miskin akwai haƙƙin mutumin da yake miskini ne talaka fa qala rajulun min al qawm sai wani mutum daga cikin mutane da aka ci ai gatan Umar yana fama da raqumi sai ya ce ya ghafirullahu laka ya Umar ya ce Allah gafarta maka ya kai Umar fa halla ta'mur abdan min abidi sadaqa shin ba za ka umurci wani bawa ba daga cikin bayin da su ma suna cikin baitul mal din tunda bayi ne na musulmai shin ba za ka umurce shi ba fa yakfiyaka ya isar maka akan wannan aikin da kake yi ka duba ka ga mutum da wannan matsayi amma yana kora raqumi yana guje-guje da raqumi Umar yake cewa fa qala Umar abdun huwa yake cewa a'badu minni wa min al-ahnaf innahu man wali amr al-muslimin yajibu alayhi lahu ma yajibu ala al-abd li sayyidihi min an-nasiha yace ni a matsaya na mai imani na abin shugaban su aikin da yake wajibi a kaina shine yake wajibi a kansu wajibi na ne ni in yi aiki wajibi su ne su ma su yi aiki yake cewa ban ni da wata falala da kima a kansu duk da cewa bayin ne ka duba waɗannan bayan Allah da suka rayu to irin waɗannan labarai na waɗannan bayan Allah yana nan a cikin littafai azide wanda duk in ka karanta zaka gane cewa waɗannan mutane wallahi bayi ne na Allah ta gaske wata rana Umar ibn al-Khattab yana amirul mu'minin Abdullah dan Umar yake cewa anna Umar wajjaha jayshan Umar ya fuskantar da wata runduna yake cewa wa ra'asa alaihi rajulan ya jagorantar wa wannan rundunar wani mutum yuqalu lahu sariya ana kira shi da suna sariya qala fa bainama Umar yakhtubu Umar ibn al-Khattab yana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina su kuma waɗannan sariya su kuma suna wajen Iraki suna jihadi Umar yana tsaye na khutba faja'ala yunadi sai ga Umar yana kira ya sariyal jabal ya sariyal jabal sai da maimaita su uku yace ya kai sariya ka ja ta waga ka zuwa ga dutse ka ja ta waga ka zuwa ga dutse wanda suke zaune a gaban shi suka ce wannan bawo Allah da wake magana da wake magana summa qadima rasulul jayshi sannan sai rundunar sai abu dan aiken wannan rundunar da aka tura sai yazo fasalahu umar sai Umar ya tambaye shi fa qala ya amiral mu'minina yake cewa ya kai amirul mu'minina jagoran masu imani yace fa bainama nahnu kadhalika id sami'na munadiyan an kusa a ci nasara akan mu kawai sai muka ji wani mai kira yana cewa ya sariyal jabal ya sariyal kuma su uku ya hadi yake cewa fa asnadna zuhurana bil jabal sai muka kai kanmu zuwa ga gindin wannan dutsen sai Allah mai girma da buwaya ya bamu ikon cin nasara akan makiyanmu wannan me yake nuna wa Allah ya nuna mushi halin da musulmi suke ciki a wancan wajen kuma kai tsaye kuma yayi magana kuma Allah ya jiyar da wadancan mutanen kuma wannan zama to sababin cin nasaran su to waɗannan bayin Allah suna da labarai waɗanda suke masu yawa kuma labaran suke ingantattu wanda suke nuni akan darajar su da kimar da suke da a cikin wannan al'umma Umar ibn al-Khattab yayi jagorancin da hatta da jakkin da yake rayuwa a cikin ƙasar shi yana tsoron Allah ya tsaida shi ya tambaye shi akan haƙin wannan jakkin to waɗannan sune mutane da suka jagoranci wannan daular ta musulunci aka kafa daular ta musulunci ƙasa da ƙarni ɗaya wanda a tarihin duniya ba a taɓa yi ba kuma a daidai lokacin da suka ci nasara akan manya-manyan ƙasashen duniya kowa ya zamanto tsoron su yake da me ya zamanto haka nan da tsoron Allah kiyaye dokar Allah ina yi bari na bari babu girman kai babu nuna cewa ni ne wane kai kai ne wane haka suka rayu a cikin wannan gari na Madina kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa musu gari ruwa masu tarin yawa da haka bangaren daraja Umar shi yake zauwa mataki na biyu bayan Abubakar Siddiq radiyallahu anhum ajma'in shi ne malai yace wa ba'dahu al-faruqu min ghairi iftira wanda yake biyowa bayan Abubakar shine al-faruq Umar kenan ba tare da kiran ƙarya haka abun yake yace wa ba'dahu Uthman sannan na uku su shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mali ce fatrukil mira kabar duwar abin da yake jayayya ne al-khalifatu salisa Umar lokacin da yazo an kira shi da suna khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin da manzon Allah ya rasu aka dora Abubakar sai aka ce shine khalifan manzon Allah da Abubakar ya rasu aka dora Umar sai aka ce to wannan shi kuma khalifan khalifan manzon Allah ne sai Umar yake ce a abinda za a yi shi ne ku masu imani ne ni kuma jagoran ku ne kenan ni amirun ku ne ku kuma mu'minuna ne idan aka hada sai a ce amirul mu'minina yace amma in ba haka ba abin sai muku tsawo yanzu in da mutu aka dora wani hallo sai a ce halifan 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 manzo Allah in shi ma ya mutu aka dora sai a ce halifan 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 manzo Allah yace a takaita shi akan amirul mu'minina ya isa haka aka yi sahabbai kuma suka bada goyon baya kuma yanda sahabbai suke rayuwa tsakaninsu su Abubakar su Umar za ka ga auratayya tsakaninsu wane ya dauki sunan wane ya sama dan shi wane ya dauki sunan wane ya sama dan shi dilala abinda yake nuni akan cewa waɗannan mutane suna zaune lahiya amma a yau daga an ce Abubakar aka ce Umar aka ce Uthman aka ce Aliyu yanda makiya Allah suka juye abin suke kira na ƙarya sai kai tsammani kamar akwai matsala tsakanin Abubakar da Umar da Uthman a bangaren Aliyu alhali babu wani matsala ko biye akwai surukantaka tsakaninsu akwai sunaye tsakaninsu Abubakar iya da ɗa mai suna Aliyu Umar yana da kuma shi ma Aliyu iya da ɗiya masu suna Abubakar da Umar sun aura a wajen shi shi ma ya aura a wajen su haka suka rayu a cikin nutsuwa amma yau ana so a bambanta cewa su kaza ne shi kuma kaza ne don haka na uku su shine Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan shine al-khalifatu salisa na uku kenan ana kira shi da suna Uthman ibn Affan ibn Abil As ya zo daga cikin Bani Abdi Shams Bani Abdi Shams kuma daga Bani Abdi Manaf al-Umawi radiyallahu anhu Allah kare yarda a gare shi aslama qadiman ya musulunta tun a farko-farkon musulunci saboda iya ɗaya daga cikin mutanen da aka yi hijira da su zuwa ƙasa Habasha yace fa huwa min as-sabiqin al-awwalin fil Islam iya cikin mutanen da su ne farko-farko a cikin shiga musulunci sannan kuma wa hajaral hijratayn yayi hijira guda biyu al-ula wa thaniya yayi hijira ta farko zuwa Habasha ta biyu kuma yayi zuwa garin Madina sannan wajahada ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwaja bintayir rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya auri ƴaƴa mata guda biyu ɗiyan manzon Allah na farko tazawwaja ruqayya manzon Allah ya aura mishi ruqayya thumma lamma matat lokacin da ta rasu zawwajahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi kulsum sai manzon Allah ya bashi ummi kulsum wannan me yake nunawa akan cewa lalle wannan mutumin nagartaccen mutum ne. Na farko, manzon Allah ba zai aurar da diyar shi ba ga mutumin da yake ba mutumin kirki ba. Na biyu, ko da an zo an zauna cikin zamantakewa na yau da gobe, yanzu ya zauna da daya, idan zaman ya zamanto bai yi daɗi ba, in ta mutu za a ƙara mishi wata a gidan, sai dai a ce a dama wancan kin ma dai tun da haka abin ya kasance shi kenan, ya je wani wuri ya nema. Amma manzon Allah ya ƙara mishi ta biyu. Ta biyu ta rasu, manzon Allah ya ce in damuna da wata damun ƙara maka. Sannan kuma shi Usman ibn Affan shi ne mutumin da ake kiran shi da suna Zunnurai, ma'abucin haske guda biyu, saboda ya auri ɗiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu, ya auri Ruqayya bayan ta rasu, kuma ya auri Ummu Kulsum, Zunnurain kenan, li'annahu tazawwaja bintayyir rasuli sallallahu alaihi wasallama, sannan waliyal khilafata ba'da Umar, ya amshi jagorancin musulmai bayan Umar ibn al-Khattab, Allah ya kare da gare shi. Ya aka yi amsa, وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن لوكacin da aka Umar aka soke shi a cikin masallaci yana jin sallah sai ta kai matakin da Umar yana idan yana shan abin sha yana shan madara yana sha daga baki shi yana hutuwa daga inda aka soke shi nan karshe dai Allah subhanahu wa ta'ala kadarta mutuwar Umar ibn al-Khattab karkashin wannan jiya dan haka Umar kahin ya rasu awsa ila sittati al-baqina sai yayi wasici zuwa ga cewa mutane guda shidda da suka rage bi ma'ana mutane guda shidda na azabi ɗaya daga cikin su ya zamanto shine amirul mu'minin kenan ka make abu zuwa ga committee shura wannan committee shura ko su ne al-ashra al-mubashshiruna bil janna mutum guda goma aka ba su al-mubashshirin al-janna wanda kuma shi Umar yana cikin su sannan Usman yana cikin su Ali yana cikin su Talha yana cikin su sannan kuma Abdurrahman ibn Auf yana cikin su Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma yana cikin su Sa'id ibn Aus shi ma yana cikin su da sauran waɗanda suke cikin wannan tawaga wanda manzon Allah azama guda yace fulanu fil janna fulanu fil janna fulanu fil janna sai da ilga mutane guda goma tur to ɗaya daga cikin su azaba ya zamanto a matsayin shine jagora na musulmai lokacin da Umar ya rasu kenan ya wakiltar da abin zuwa ga committee shura sannan ba haka nan allazi tuwfiya ake cewa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum anhum radin waɗannan mutanen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya sun yarda da shi ya yarda da su su waɗannan mutanen fattafu ala Usman sai suka yi ittifaki akan cewa wanda zai zama jagora shine Usman ibn Affan Allah ya kare da gare shi wannan Usman din nan da ake baka labari yake malike cewa huwa allazi jahaza jayshul usra shine mutumin da ya shirya jayshul usra lokacin da za a ta yi tabuka tabuka wuri ne mai tsawo ya dauke da kilometer sama da 1000 kuma wuri ne sahara sannan kuma za a ta yi shi a cikin zahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka tashi zuwa jihadi manzo Allah yana yuwarri bi ghairiha idan misali za a wuta daga yamma sai manzo Allah sai ya gabas sannan ko ba a cika hudiya mutane ba ga inda za mu ta yi gadangada in bar daƙin tabuka saboda nisan wajen mutane su ɗauki kimtsin da ya kamata manzo Allah ya huto cikin sahabbai ya ja hankalinsu akan su taimaka su yi kaza su yi kaza a lokacin Usman ya taimaka da wata dukiyar da dananir manzo Allah ya rika sa hannun shi a ciki haka yana dagawa yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ba abinda zai ƙara cutar da Usman daga wannan abin da yayi yau an ƙari Usman ibn Affan Allah ya kare da gare shi sannan kuma da sauran mawaqif din da suke da alaka da wannan wanda kenan insha Allah ta'ala wannan sai zaman to matashiyar karatu a sati mai zuwa kenan sai mu tashi a magana akan Usman ibn Affan sannan kuma Ali ibn Abi Talib sannan al-ashara al-mubashshiruna bil janna sannan al-muhajirin sannan al-ansar kenan haka za a jero su insha Allah kowa daidai irin falalar da addini ya nuna akan cewa yana da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله